harabar rabon masallacin Juma'a na kofar Fadar Sultan din Katsina maradin ne matasan kungiyar ANAJ suka tsara wannan taro na do'i da neman zaman lafiya a cikin kasa baki daya. Malam Ibrahim Nasara dan Juma'a baban sakatare a cikin kungiyar ta matasa.
Kungiyar mu zaman mun kafa ta ne domin tallafa mu kasan mu da inda mun ga muna aika gudunmuwa mu da sunan matasa mu za mu tallafa mata. To yanzu mun lura cewa jiya tana cikin wani yanayi na rashin kwanciyar hankali dangance da abin da kowa da ya sani. To shine muka ce mu ma ya kamata mu kawo gudunmuwa mu sai shawara da sauran mamba aka ce to ya kamata mu gayyaci malamai na garin Maradi da Lattijawa da duka dai wanda Allah ya ba ikon zuwa a zo nan babban masallaci na a na kogin sarki a yayin wani zamana na addu'o'i Allah ya kawo mu kwanciyar hankali cikin kasar Niger kuma Allah ya ba su za mu sa abu sauran ga abu da suka je tunda kasa an babu kwanciyar hankali ba abin da ke tafiya tunda yanzu haka masu harkar zarga zarga cikin iyakokin gasan sanda wanga abin ya kawo faduwar tattalin arziki dole mu neman fitina ubangiji Allah mu magane shi
masallacin da ya cika makil da matasa alcize zuwa malamai da masu kudi domin ƙara matasan kwarin gwiwa liman Alu Musa Antoma shine jagoranci addu'o'in
alƙawari na Allah bai tashi Allah da kanshi ke cewa ud'u ni astajib lakum ku roƙe ni in karba muku Allah ya ba mu garin Maradi ya zama lafiya ƙasar mu ta zama lafiya tashi hankalin da ake na Boko Haram Allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin garin mu da ƙasar mu makwatan mu ma inda ke tashi hankali mu yi addu'a Allah ya ba su kwanciyar hankali shine musamman wuga addu'a da mutane suka ce ayi roƙon Allah bai faɗuwa ibada ce Allah ya yarda mana roƙon Allah garin mu da ƙasar mu Allah ka tsare mu masu kudin mu da talakawa mu ubangiji Allah kare su kare mu kare dukiyoyin mu gabaki daya ya ba mu ruwa masu albarka dama abin ke zuciyar mutanen Maradi addu'a Allah ba mu kwanciyar hankali ya ba mu zaman lafiya ita ce suka saka ba kuma haka muke cikin jira tashi hankali kire hito ko ina dole zai cuta mu kasar nan ne Allah ka tona mu shi asiri Allah ka sa mu gane
su ma matasa daga ko ina sun amsa kira a wannan gayyata ta kurrun su ga mara ra'ayin wadansu
yasa ni ma nace bari in dage in zo tamkar da suna annaba na zo a wannan wurin a zo ai mu kasa addu'a dukkanin sharrin da zai hito gusum da arewa da kowane bangare gashi nan yanzu nan ina son in hita in daga in tai wata ƙasa in danyo harkoki na amma ba ni iya saboda gudun tashin hankali
za gaskiya alhamdulillah wannan dubara da matasan Maradi suka yi ba karamar dubara bace ba karamar hikima bace to kaga abun alfahari gare mu mu matasa a ce har akwai ɗan uwan matasa wanda suke da tunanin su tara malumma su ce a mu ƙasa addu'a
gwamnati jiha dai mallam Abdu Muhammad ne jagoranci shi wannan taro na kungiyar matasa ANAJ a jihar Maradi Shaibu Mani muryar Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar